A ranar 4 ga watan Yulin shekarar 2020 ne, wasu masu ƙananan sana'o'in da aka kwace wa filayen da suke gudanar da kasuwancin su na yau da kullum suka shigar da ƙara a gaban babbar kotun tarayya da ke da zamanta a yankin Kwari na birnin tarayya Abuja, inda suka kwashe sama da watanni 30 suna zirga-zirgar zuwa kotu domin neman a kwato musu haƙƙin su da aka tashe ba bisa ƙa'ida ba. Wannan batun da ya sanya aksarin masu ƙananan sana'o'in cikin mawuyacin hali.
Sunana Alhaji Bature ABY Zaria. Wannan sai dai in ce alhamdulillah, na yi farin ciki kware kuma Allah ya tabbatar da gaskiyar mu, an tabbatar mana da wuri cewa na mu. Mun sha wahala kware tun hudu suka rasu game da wannan matsala, kuma kowa da ya san yanayin rayuwa, ga mu da iyali, ga yara, hanyar abincin mu an ruguza shi, ga kuma kuɗi da za mu yi ta biyan lauya. Wannan abu zalunci ne, kuma zalunci ba ya ɗorewa. Sai kuma godiya da zan yi domin wannan abin yin ma Najeriya farin ciki ne, cewa ta fara samun alƙalai na gari masu jin tsoron Allah, masu yin gaskiya.
A yi zartar da hukuncin da aka yi a kotun Kuje wanda ya baiwa gwamnati masu ƙananan sana'o'in nasara. Mai shari'a gaba ya yi watsi da buƙatar wanda ake ƙara da ya yi wa kotu rantsuwa a bisa ƙarya na cewa bai rushe wajen kasuwancin masu ƙaramin ƙarfi da suka shigar da ƙara ba, wanda daga bisani kotu ta gano gaskiyar lamarin a bisa bincikenta.
Sunana Alhaji Babu Suleiman. Wallahi na ji daɗi. Daɗi din ne marage sama.
Sunana Alhaji Sani Yaman, mai kamfanin Mardiya Barbecue. Gaskiya dukkanmu yau ƴan kasuwan Wofar da ke nan Kuje wanda aka rusa mu shagunan, muna cike da farin ciki saboda wannan ya nuna mana cewa kotu ta yi aikin ta. Duk wani mai takama da cewa shi ya zai amfani da ƙarfin iko ya gallaza ma talakawa, to kotu fa za ta iya ta neman mashi talaka haƙƙin shi.
Sunana Maryam Muhammad. I'm very very happy because that today we know that the judge, the law, they are there to help the poor masses.
Wasu daga cikin gwamnatin mutanen da al'amarin ya shafa kenan suna nuna farin cikin su a game da hukuncin kotu. Abdulrahman Ali shi ne sarkin magina a yankin Kuje.
Ni tsohon ma'aikaci ne, ni na auna wannan wurare duka na bada shi ga hannun area council. An yi area council don taimakon talaka, su ne kusa da talaka, ya kamata su ji tsoron Allah su dinga taimaka ma talaka.
Barista Alex Zira Teru shi ne lauya da ya kare gwamnatin talakawa da aka zalunta a kotu.
2020 Fourth of July muka kawo case wannan, muna ce ga chairman da local government sai kuka kare su rusa da inda wanda suke kasuwanci su muka kawo kaya, muna ce a'a bai kamata a rusa ta ba, tunda muna da takardar da ya nuna wurinmu ne. Bayan ana cikin kwasu su ka rusa da wurin cikin shari'a, sai mai shaida nasu wato SA leader a cikin rasuwansa ya gaya ma kotu ya ce an riga an rusa da wurin, so kotu ba ta neme shi da wuya ba, ta gaya mana wai to abu na gaskiya an yi haka nan. Kotu ta ba da shari'a ta ce to wurin yanzu fa na wanda suka kawo kaya ne, kuma ya ce domin one ba a ba su compensation ba, kuma number two ba a yi revoking shi takardar da aka ba su na allocation na wurin ba, so gaskiya ba musu adalci haka nan ba. So court ta ce har yanzu wurin nasu ne, kuma yanzu court ta ba ma su defendants, ba su tara su ba ma wani su kawo kara miliyan goma na wahalar da suka zo kotu ne.
A babbar kotun yankin Kwali aka fara zaman sauraron wannan shari'a, inda daga bisani aka maida ta yankin Kuje da ya kai ga zartar da wannan hukuncin. Ima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.